A sanarwar da suka bayar a jiya da daddare, hukumomin kasar ta Mali sun ce 'yan ta'adda sun kai hare-hare a garuruwan Dalasagu da Dianwele da Dagesagu na yankin Bankas a tsakiyar kasar, inda suka kashe mutane akalla 132. Hukumomin sun ɗora alhakin waɗannan kashe-kashe a wuyan ƙungiyar Katiba de la Masina ta Amadu Kunfa, sai dai wani ɗan siyasa ɗan asalin yankin na Bankas, Num Togo, ya bayyana wa sashen Faransanci na muryar Amurka cewa yawan waɗanda aka kashe a waɗannan jerin hare-hare ya fi haka.
Le Grand Prix a été informé vers 16h17 de l'attaque des Kurdes sur mon village.
Yace a ranar Juma'a a wajejen karfe 4 zuwa 5 na yamma aka sanar da ni cewa an kai hari a ƙauyenmu Dalasagu, inda 'yan ta'adda suka shiga kasuwa suka kwashi ganima kafin su tunna wuta, sannan suka bi gida-gida suka tattara matasa suka fice da su bayan gari kafin su bindige su. A cewarsa, a jiya Litinin an wuni ana kwashe gawawwaki, inda a wannan gari aka tattara gawa sama da 80, kuma akwai waɗanda ake ci gaba da neman gawawwakinsu.
Nous avons aussi trouvé 52 corps.
A Diabali, kilomita kaɗan da Dalasagu, an tarar da gawawwaki 52, sannan a wani ƙauyen da ke kusa da nan an samu gawawwaki 46. Wato dai a jumulce ana iya cewa gawawwaki 180 zuwa 190 ne aka gano, kuma ana ci gaba da jana'iza, ana ci gaba da neman gawawwaki. Ya ƙara da cewa wannan wata dabara ce da 'yan ta'adda ke amfani da ita don tsoratar da jama'a su ƙauracewa gonaki, domin ƙauyen Dalasagu ana ɗaukansa a matsayin rumbun cimakar wannan yanki. Kashi 80 daga cikin 100 na 'yan Mali mutane ne da suka dogara da noman damana, saboda haka waɗannan hare-hare wani yunkuri ne na haddasa ƙarancin abinci a ƙasar. Ƙasar Mali, wacce ta ba da sanarwar ficewa daga ƙungiyar Yasin Sahel a watan Afrilun da ya gabata, a ɗaya gefe ta raba gari da rundunar Barkan saboda zargin sojojin na Faransa da gaza murƙushe matsalolin ta'addancin da ake fama da su a yankin Sahel, kafin ta juya harkokinta wajen ƙasar Rasha da nufin neman mafita. Sai dai da alama har yanzu tsugunne ba ta ƙare ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.